bayan sake dawowar rashin tsaro a jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a baya-bayan nan, inda kungiyoyin asiri ke cin karansu ba babbaka ta hanyar kisan gilla, wanda hakan nema ya sa wasu kungiyoyin mata a jihar ta Rivers suka gudanar da wani tattaki domin nuna bacin ransu akan wani kisan gilla da aka yi na wasu 'yan mata a birnin na Port Harcourt. Gungun matan dai da suka shirya wannan zanga-zanga ta ruwan sanyi zuwa ofishin rundunar 'yan sandan jihar Rivers da ke kan titin Muscarot da kuma ofishin hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS da ke kan titin Old GRA da ma fadar gwamnatin jihar ta Rivers, domin ganin hukumomi sun ƙara ƙoƙari wajen kare rayuka da ɗimbin dukiyoyin jama'a ta jihar Rivers, kuma sun buƙaci agogo ta janye tambari na mata masu zaman kansu ta dalilin 'yan matan da aka yi ma kisan gilla ta wannan hanyar, kuma suna ci gaba da koka wannan matsalar. Wannan wata shugaba ce da ke fafutukar kwato 'yancin mata a jihar Rivers. Tana cewa ne kashe-kashen ya isa hakanan, mata da dama sun rasa rayukansu a jihar ta Rivers. Gaskiya kashe-kashen ya yi yawa, ko da yaushe ma mata suna mutuwa, da hakan ma ba za mu zura ido ba a matsayinmu na kungiyoyi. Kuma muna kira ga gwamnatin jihar Rivers da hukumomin tsaro da su kawo ƙarshen wannan matsalar, kuma su yi amfani da kyamarori domin ƙara inganta tsaro a jihar ta Rivers.
And the government should do something. The police, the DSS, all the hotels should have a CCTV camera.
Rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ta ce kimanin mata tara ne suka halaka ta hanyar shaƙe su a otal-otal da ke birnin na Port Harcourt. Mustapha Ɗandaura shi ne kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar.
Yau ƙungiyar kare haƙƙin mata ta nuna rashin jin daɗinsu kan abubuwan da faruwa kan mata da ake yi a cikin hotel-hotel a nan Port Harcourt. Wannan kisa da ake yi ƴan kungiyar asiri ne suke wannan. Abinda ke faruwa shi ne za su je su kwanci macen yadda su taba da ita hotel. Cikin dare sa mata magani a abinda za ta sha, in ta yi barci sai su tashi su makure ta. Kusan yanzu dai matan da aka yi cikin wata biyu yau sun kai guda tara.
Haka kuma rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ta ƙara da cewar ta kama wasu mutane da dama da ke da hannu wajen aikata wannan kisan.
Kama macen ɗaya wanda mun kama shi a nan. Wannan matan da dama yau an kashe ofis ɗina na makomi, sannan an maida shi can sun ci gaba da bincike. To wannan shi zai ba mu bayani na gaskiya, tunda shi an kama shi a kan abin yana yi.
Dangane da kashe-kashen da suka kunno kai kuwa a yankin Ogoni da ke da ƙananan hukumomi hudu, kwamishinan 'yan sandan ya ce sun ɗauki ƙwararan matakai.
Muna nan muna yi da mu da 'yan sojoji da sauran security agencies da suke nan Rivers, muna nan muna nan operation. Kuma a yau da nake masa bayani mun kama makamai da aurinsu, muna nan muna ci gaba da nan operation har sai mun tabbatar da Ogoni zan ta zama free.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.